kowane kira.
Muna hannun Allah, muna hannun mata. Yin shi ne duk mutan da ba ta sa
on the beats.
Music and house songs.